Shugabancin rikon ƙarya na jam'iyyar APC yayi Allah wadai da abin da ya bayyana a matsayin rahotannin ƙarya da kafafen yada labarai na yanar gizo ke bazawa cewa an kori shugaban rikon jam'iyyar kuma gwamnatin jihar Yobe Mai Malabuni. A wata ganawa da gwamnatin jihar Niger Abubakar Sani Bello yayi da muryar Amurka yayi nuni da cewa labarin cire Mai Malabuni ba gaskiya bane.
Ina active chairman na party, mun ci gaba da aikin party. Mun miti na kiyaye ka saboda convention za'i. Abin da ya kawo mu kenan sannan kuma mu ratsar da chairmomi. To magaran ce ko ba ni ban san inda wannan magana yake ba.
Baya ga waɗannan bayanai na gwamnatin jihar Niger Abubakar Sani Bello, mai magana da yawun jam'iyyar Salisu na Inna Danbatta, yayi ƙarin haske cewa
to abubuwa muhimmai guda uku ne suka faru a wannan babban ofishin jam'iyya na ƙasa da ke Abuja. Abu na farko, shugabannin kwamiti na riko sun yi taron su. A garin yin taron kuma suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi su guda 36 da kuma na yankin birnin tarayya Abuja. Shi aka fara yi da safan nan, taro ya kewaye armashi, an tashi lafiya, sun fito suna murna, makaɗa na bin su, ka san yadda wurin nan yake idan ana irin wannan muhimmin taro. To bayan an gama wannan kuma bayan azhar sai kwamitin da aka nada wanda zai aiki akan ba ita uwar jam'iyya shawara akan yadda za ta raba mukamai ga shiya-shiya a fadin kasar nan, shi ma ya kawo rahoton shi. Kuma wanda ya wakilci shugaban jam'iyya na riko Alhaji Mai Malabuni a karɓar wannan rahoto shine mai girma gwamnatin jihar Niger. Sa'annan akwai gwamnoni kamar guda 9 ko 10 waɗanda sun hallara aka yi wannan sha'ani na arziki da su. Aka gama lafiya, na tabbata duk kun gansu ku da kanku ma. Aka yi taro lafiya, aka gama lafiya. Sakataren jam'iyya ta shiga da mutane da magoya baya da masoya abin gwanin ban sha'awa.
To me yasa gwamnatin jihar Niger ya wakilci Mai Malabuni?
To akwai a cikin tsarin jam'iyyar APC akwai article 14 wanda ya ba wanda yake suka fito daga shiya daya da shugaban jam'iyya mai girman mukami damar ya ruye mishi riko idan baya nan. Shi mai girma Mai Malabuni ya yi tafiya ne baya kasar, shine kawai dalili. Amma duk wani wanda yake wani raɗe-raɗi ko yake yada labari na kandan kurege cewar an sauya shi ne, ba haka bane. Haka sakataren jam'iyya ya bada sanarwa a nan Abuja tunda safiyar yau da labarin ya fara bulla kafofin yada labarai na
Salisu na Inna Danbatta ya kira ga dimbin magoya bayan jam'iyyar da su kwantar da hankalinsu su mara wa gwamna Mai Malabuni baya ya gudanar da babban taron kasar wanda ya shirya za a yi a wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.